sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. An yi wa fadar White House cikakken bayani kan yiwuwar samun matsalar tsaro a sanadiyar amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila a hukumance da kuma yin sanarwar da mayar da ofishin jakadancin Amurka zuwa can. Daraktan cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Amurka mai barin gado Nicholas Rasmussen ya ce yayin da har yanzu jami'an leƙen asiri ba su bayar da shawara kan cewa ko wannan mataki da Amurka ta ɗauka zai taimaka wajen cimma burin ƙasar, an sanar da shugaban ƙasa Donald Trump kan sakamakon da ka iya biyo baya. Zanga-zangar ta barki a wasu sassan ƙasashen Larabawa da na Musulmi, kama daga Iraq zuwa Jordan zuwa Lebanon zuwa Pakistan da Malaysia da kuma Indonesia, biyo bayan sanarwar da shugaba Trump ya ranar Laraba. Haka kuma rikici ya barki a Isra'ila da yammacin kogin Jordan da kuma zirin Gaza, inda Falastina suka ayyana ranar jiya Juma'a a matsayin ranar bayyana fushi. A jiya Juma'a hankali ya kwanta a London da Brussels bayan da Birtaniya ta amince da wata yarjejeniya kan sharɗin fice wata daga ƙungiyar tarayyar Turai, wanda hakan ya zamto sharar fagen tattaunawar da za a yi ta gaba kan al'amura mafiya wuya akan dangantakar cinikayya da ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai. Da take marhabin da cimma wannan jituwa da aka yi jiya Juma'a, wacce ta tsara da kare 'yancin sauran 'yan ƙasashen Turai da ke a Birtaniya da kuma 'yan Birtaniya da ke a ƙasashen Turai, wacce kuma ta tsara da tabbatar da tsaron kan iyakar, wato kan iyakar Ireland ta Arewa da kuma Jamhuriyar Ireland. Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce kowane ɓangare ya haƙura da abin da ya samu. Kafin a sanar da yarjejeniyar, sai da mai ta amince da wato ta amince cewa kotun ƙungiyar tarayyar Turai za ta mutunta 'yancin 'yan ƙasashen Turan da ke zaune a Birtaniya zuwa ƙalla shekaru 8 bayan da Birtaniya ta kammala ficewa a hukumance daga ƙungiyar tarayyar Turan wanda aka shirya zuwa a shekara mai zuwa. Haka kuma mai ta amince da biyan kuɗin ficewa mai yawa da ya kai kusan dala biliyan 47 zuwa dala biliyan 53. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya Allah wani da kakkausan harshe kan harin ranar Alhamis da aka kai wa ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a ƙasar Jamhuriyar Demokaraɗiyyar Congo, inda aƙalla ma'aikatan wanzar da zaman lafiya 'yan ƙasar Tanzania 15 da sojojin Congo 5 suka mutu. Da yammacin jiya Juma'a ne mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka gudanar da wani taro a asirce domin tattauna batun harin, bayan da suka yi shiru na wani ɗan tsawon lokaci domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu. Baya ga mutanen da suka mutu, sama da mutane 50 sun raunata a harin da aka kai a arewacin yankin Kivu, inda ƙungiyar 'yan tawayen Uganda da aka fi sani da ADF ke a yankin. Wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa muryar Amurka cewa ana zargin cewa ƙungiyar ADF na da hannu a harin na ranar Alhamis. A wata sanarwa da aka fitar jiya Juma'a, kwamitin ya bayyana jimamansa da kuma ta'aziyarsa ga iyalan mutanen da suka mutu a harin da kuma gwamnatin Tanzania da Jamhuriyar Demokaraɗiyyar Congo, sai kuma shirin wanzar da zaman lafiya a Congo da aka fi sani da suna MONUSCO. China ta gargaɗi 'yan ƙasarta da ke zaune a Pakistan da su bi a hankali, tana mai cewa ta samu wasu bayanan sirri da ke nuna cewa ana shirin kai wani harin ta'addanci a Pakistan. Ofishin jakadancin China da ke birnin Islamabad ya kafa wani gargaɗi da ba a saba gani ba a shafinsa na yanar gizo, yayin da Beijing ta saka hannun jari na sama da dala biliyan 60 a Pakistan. A cewar sanarwar da ofishin jakadancin China ya fitar, na cewa an fahimci cewa ƴan ta'adda na shirin kai harhar akan kamfanonin China da jami'an su a Pakistan. Sai dai sanarwar bata bayar da wani cikakken bayani kan irin barnar da ƴan ta'addar suka shirya ba, amma ta yi kira ga dukkan ƴan asalin China da su inganta sha'anin tsaron su, tsagaita tafiye-tafi da kuma gujewa duk wajen taron jama'a. Sanarwar ta nemi ƴan ƙasar da su baiwa jami'an tsaro na ƴan sanda da sojojin Pakistan haɗin kai, su kuma samar da ofishin kuma sanar da ofishin jakadancin idan buƙatar agajin gaggawa ta saru. Ya zuwa yanzu dai jami'an tsaron Pakistan ba su yi wani ƙarin bayani kan wannan gargaɗi ba.
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim, sannu da kokari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke muku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai magana akan matakan da mai cutar siga ya kamata ya dauka don ganin ya gudanar da rayuwarsa kamar kowa. Rahoton mu na biyu zai yi fadakarwa ne akan kaucewa sayan magunguna na zazzabin malaria na jabu. Shima rahoton mu na uku zai yi magana ne akan horazuwa da hukumar lafiya matakin farko ta baiwa jami'an kiwon lafiya a ƙananan hukumomi 20 da ke jihar Bauchi don fadakarwa kan yanda za a kare kai daga kamuwa da cutar HIV wato AIDS mai karya garkuwar jiki. Shi kuwa rahoton mu na hudu zai magana ne akan rigakafin yau da kullum ga ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 5 domin inganta lafiyarsu. Rahoton mu na biyar wanda shine na ƙarshe a cikin shirin zai magana akan bita da jami'an kiwon lafiya suka gudanar a maradin jamhuriyar Niger domin waiwaye wadda aka ce shine alin tafiya akan ayyukansu da ya gudana a cikin wannan shekara na 2017 da ke karewa don inganta aikin nasu a shekara mai shiga. Baya ga waɗannan rahotannin, za mu kawo maku taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyo muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar a babban asibitin garin Dutse, inda Florence Adebola, jami'ar kiwon lafiya daga sashen abinci na asibitin, za ta yi wa taron mata bayani akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Muhammad Nasir.
Domin samun gudanar da kula da lafiyar masu fama da cutar siga, likitoci kan bayyana masu irin abincin da ya kamata su rika ci da wanda bai kamata su rika ci ba. Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto.
Dr. Ibrahim Danjumai Gezawa ƙwararren likita ne a ɓangaren masu fama da wannan cuta ta siga a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ya kuma yi ƙarin haske akan haka.
yawanci dai zara an samu mutum da ciwon siga likita ya tabbatar to akwai matakai kusan kamar guda uku da ake bi wajen tabbatar da an samu daidaito wajen sukarin nasa da kuma ya kasance a cikin koshin lafiya. Na farko dai shine za a bada shawara game da yanayin tafiyar da rayuwa wanda wannan ya danganci irin abincin da ya kamata mutum ya ci da kuma motsa jiki. Wanda wannan koma wanda irin rukuni na ciwon siga kake mara lafiya yake da shi dole za a bashi wannan shawara. Da yawa daga cikin masu ciwon siga musamman dai rukuni na biyu din iya wannan ma kawai ya isa ya samu musu da koshin lafiya da kuma ya samu da daidaito a yawan sigan su. To amma sau da yawa kuma sai an kara da ko dai magani na hadiya ko guda daya ko guda biyu ko kuma ma wani lokacin a hada da maganin na hadiya da kuma allura. To sannan na uku shine motsa jiki. Yawanci akan ba da shawara wajen motsa jiki saboda yana da muhimmanci kwarai da gaske. Ana so mutum misali akalla dai a rana ko da minti 30 a motsa jiki sannan kuma ko sau uku zuwa sau biyar a sati. Sannan akan ba da shawara na yaya mutum zai kula da kansa ta yadda ba za a samu wasu illoli da ciwon siga yake haifarwa ba. Wannan musamman yana da muhimmanci musamman in kai la'akari da matsalar ciwo a kafa da zai dade bai warke ba ya kai gama a ce a yanke kafa. Domin kowanne sakan goma a duniya akwai mutum daya da ake yanke masa kafa a sanadiyar ciwon siga. To saboda haka musamman akan zaunar da mara lafiya a ilmantar da shi akan hanyoyin da zai bi ya kare akwai wata matsala a sawunsa yadda ba zai kai ga a ce ya ji ciwo ba balle har ya ki warkewa balle har a kai ga zancen yanke kafar. To saboda haka waɗannan ka'idoji ne da idan likita ya ba mai ciwon siga mutukar zai bi su yadda ya kamata kuma sannan duk lokacin da aka bashi na cewa ya dawo saboda a sake bibiyar a yanayin koshin lafiyarsa to ya tabbatar yayi haka din. To insha Allah in mutum zai yi waɗannan to zai zauna a cikin koshin lafiya.
Ina maganar akwai kalolin abincin da bai kamata mai siga ya ci ba.
Eh to kai tsaye dai abin da yake siga ne kai tsaye bai kamata mai ciwon siga ya ci ba saboda su abinci zancan ko mutum ya ci wannan ko kar ya ci wannan ana la'akari da abubuwa da yawa. Babban abin da ake miyance ake amfani da shi shine kaifin zaki. Wasu abincin suna da kaifin zaki fiye da wasu ko da su abinci na gargajiya ne da muke ci su shinkafa taliya gero masara dawa da aka ce za a iya ci wanda shine kamar rukunin abinci na carbohydrate wanda kamata a ce kusan kashi 60 daga cikin 100 na ainihin yawan kuzarin da mutum mai ciwon siga zai samu a rana ya zama ya zo ne daga wannan rukuni na abinci. To koda su suna ba wai ba zaki bane amma kuma kaifin zakin su ba kamar siga ba misali. To saboda haka shine ma akan ce a dan hada da ganye da sauran su saboda ya rage ɗan hawa siga da za a iya samu sanadiyar cin wannan abinci duk da an ce su za a iya ci. To amma abubuwa masu kaifin zaki kamar su sukari kai tsaye lalle da kamar su zuma musamman kasancewa yawancin zuma da ake samu a wannan nahiya ta mu zaka ga gurbatacciya ce. To saboda haka duk wannan akan bawa mutum shawara cewa kar ya ci waɗannan abubuwan.
Dr. Ibrahim Danjin Mai Gezawa kwararren likita bangaren masu fama da cutar suga a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Nigeria.
A jihar Neja ana ci gaba da fadakar da jama'a akan kaucewa saye da kuma amfani da jabin magungunan cutar zazzabin malaria. Inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari.
Dr. Indagi Muhammad, director ne a sashen magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Naija, ya ce ko da yake kawowa yanzu babu labarin bullar irin waɗannan magungunan cutar malaria na jabu a nan jihar Naija, amma suna ci gaba da faɗakarwa dama yadda za a rika amfani da gidan sauro kamar yadda ya kamata. A yanzu dai Dr. Indagi Muhammad ya ce akwai kwayoyin maganin cutar ta malaria da ake rabawa kyauta a asibitocin gwamnatin jihar Niger waɗanda gwamnatin tarayyar Najeriya ce ta kawo su.
Ko da gaba wanda kyauta ake barwa so state government ba ta yawan sayan wannan. A wani lokaci aka samu stock up zai zama kamar babu shi ne a asibiti. Tunda wannan kyauta ne kada za a kawo na sayarwa zai zama akwai confusion. Ta gane ko? So for now, federal government take barwa kyauta kuma ake barwa.
Daraktan sashen magunguna na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Indagi Muhammad Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Hukumar lafiya matakin farko da haɗin gwiwa da hukumar Bakatma sun gudanar da taron bita ga jami'an kiwon lafiya da ke ƙananan hukumomi 20 da ke faɗin jihar Bauchi kan yanda za a kare kai da kamuwa da cutar nan mai kare garkuwar jiki wato HIV. Amina Abdullahi Girbo na dauke da karshen rahoton.
Da yake bayani shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa.
Training din na abin da muke kira PMTCT wato a turance prevention of mother to child transmission. Wato ana so in har tsotsayi ya sa uwa tana da HIV wato ciwon kanjamau a jikinta ana so a tabbatar cewa wannan yaron da ta haifa bai samu wannan infection din ba. So akwai dabaru da yawa da matakai da ake bi da yawa in har tana da shi din ta kula da ita ta wannan dabarun har ta haihu ba tare da danya ta samu wannan cutan ba. To shine wannan yanzu mun tattaro mutane daga local government guda tara wannan second batch kenan. Da mun yi 11 in saura tara sune yanzu muke musu training. Su kuma su koma facilities din su tabbatar cewa sun ilmantar da mutane kuma sun yi practice abin da muka koyar da su a nan saboda ceton rayukan wayannan yaran za a haifa. To shine babban makasudin abin da tara mu a nan. Eh ba wai yanzu aka fara ba. Ai su dama Bakarma yanzu ma da haɗin gwiwa muke da saboda mu muke da support din kuma da yake staff din mu ne. So dole ne sai mun haɗa gwiwa da su amma salim program din da Bakarma da kuma sun dade suna wannan abu amma yanzu mun samu wani package ne abinda muke kira integration muke ba wai yanzu zaka dauki program ne kawai kace zaka je ka inganta immunization kawai asibiti ba da haka kike zaka samu kowa ya zo da nashi program din amma yanzu abinda muke so shine PC integration wato dukkan kowanne service kaje ka a cikin asibiti a same shi shi ma inganta duk of supplies na muna so asibiti in fact mutane suna ta sa ido su ga san da wannan kwayan da gwamnati ya karba shi zan fara raba su. So wayannan abubuwan da muke su ne dalilin da sa har yanzu kayan nan ba su fita zuwa asibiti saboda muna so mu tabbatar cewa duk wannan training na an gama su da gyare-gyaren asibiti an gama duk sauran abin da ya dace na different components na PHC mun gama training mun gama komai lokacin kuma aka kai kaya sai kaga an yi amfani da shi da yake.
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Jami'an kananan hukumomi da suka samu horon sun yi bayani kamar haka.
Mara local government wannan train din da muka zo mun zo train ne akan BMCTC wato abin nan ne da ake yi na kariya daga uwa zuwa ya da ko yaya suwanci akan samu mata su kan aiki yaya da cutan kanjamau. To wannan train din da muke ana koyar mana ne saboda mu samu kariya daga su kada su zama na cewa an aiki yaya masu wannan cuta ko da a ce uwa tana da shi shi da ko yaya da data aifa kada ya zama yana da shi shine makasudin wannan train da muke kuma alhamdulillah muna samun kyakkyawan abin daga facilitators din mu mina tafiya da dimuna fahimta abubuwan da suke gama.
Ya Hussein ne from Jamara Local Government. Bayan da suka tare din mu anan akan na PMCT shine prevention of mother to child transmission. So bayan mun koma kowa koma facility shi zamu making sure saran colleagues din mu da basu zo sunan ba zamu fada musu duk wasu abubuwan da aka fito da in case za iya kawo wata mata kai baka nan. So ka gwada musu saboda ko baka nan su ma za su iya yi ba sai lalle kana nan ba. Kuma alhamdulillah gaskiya facilities din mu sun duk abin da suka koya mana duk muna ganewa kuma insha Allah za mu kiyaye komai da komai.
Wasu kenan daga cikin jami'an kiwon lafiya da ke kananan hukumomi da suka samu horo kan kariya da cuta mai karya garkuwar jiki. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Rigakafin yau da kullum ga kananan yara 'yan kasa da shekaru 5 shine ke karawa yara karfin garkuwar jiki wajen fada da kwayoyin cututtuka da ka iya halaka su. To shin ko wasu irin cututtuka ne akan yi wa rigakafin na yau da kullum? Halimatu Abdullahi na da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
A kowane lokaci jami'an lafiya kan kara wayar da kan al'umma wurin yi wa yara 'yan kasa da shekaru 5 rigakafi. Da a yanzu ana samun haɗin kan iyayen yara wurin kai yaransu alluran rigakafin.
Saboda rigakafi saboda samun cututtuka kamar zazzabin cizon sauro shi ma ana rigakafi da cututtukan da suke kama kananan yara saboda kinsu ba kwari shi yasa muke kawo su yake musu rigakafi.
Hajiya Raliya jami'a ce a sashin kula da rigakafin yara a asibitin Rashid Shakoni da ke birnin Dutse.
Waɗannan allura ne gaskiya ana yi wa sababbin haihuwa wato BCG da kuma hepatitis wannan zero sai kuma OPV wanda aka haifa sababbin yara. Sannan kuma da wanda suka yi daga sati 6 zuwa wata 2 zuwa wata 3 su kuma nasu. Sannan kuma ana yi wa ƴan wata 9 wato measles da yellow fever kuma ana yi vitamin A kuma a wata 6 da wata 9.
Duba da ganin gashi mata sun cika ga ya kuke nuna mu ko muhimmancin wannan allurar rigakafi na yau da kullum kuma har suke mai da kai su ma suke zuwa asibiti.
To gaskiya kin gani ke ma gashi kina ga gurin a shike yake. Tunda su ma yanzu sun samu ilimin gaskiya akan amfanin wannan rigakafin. Tunda kin gani yanzu ana ba su wannan lecture kuma ana bin su kauyuka ana gaggaya musu amfanin muhimmancin wannan alluran. Shi yasa gaskiya suke zuwa yanzu haka yanda ya kamata lokacin da ya kamata su zo kuma suna anani. Kiya kiran da zan yi musu shine kin ga akwai matsalolin da yake faruwa. Ga waɗansu wanda ba sa zuwa awa yawancin zaki ga su ne dai wanda suke zuwa asibitin ganin likita a yi ta fama a yi ta zirga-zirga wanda ba sa zuwa alluran rigakafin. Saboda haka gaskiya shawaran da zan iya ba su shi ne su ma ya kamata su san amfanin wannan alluran rigakafin saboda a kauda waɗansu cututtukan.
To rigakafi dai ya fi magani. Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Jami'an kiwon lafiya a jihar Maradin jamhuriyar Nijar sun gudanar da taron bita domin gano nasarar da akasin nasarar da aka samu a tsawon shekarar nan ta 2017 da nufin samun gyare-gyare da kuma inganta ayyukansu a shekara ta 2018 da muke jin fara. Shu'aibu Mani na da rahoto.
Dakta Idi Kalla, kwamishinan kiwon lafiya na jiha, da bayani da akwai ƴan matsaloli da ke haddaba su.
Bara daga wannan lokaci mun tsara mun ci ga ayyukan da muke son mu yi, ga abin da muke so a ban mai wannan ayyuka, kuma ga gurin da muke son mu cimma.
Kwamishinan kiwon lafiya kake a jihar Maradi, ina maganar kiwon lafiya ta kwana?
Bana dai ba mu samu alubobi da yawa ba, banda dan sankaro da dan soma ba mu wahala saura dai alhamdulillahi, sai mu ce babu wani wata babban matsala yanzu bisa ga dai alubobi da mahiyawanci ga wanga lokacin suka yi damuwa.
Sha'anin kiwon lafiya mata da ƙananan yara na ina ta kwana ita ma?
Ana yi, likitoci suna nasu kokari, gwamnati tana kokari, amma rashin biyan bashin wannan na gratuity na wannan kyautar da ake bada magani shi kaɗan kawo cikas. Mahiyawanci ana samun matsaloli sosai da akwai kuɗaɗen da mun kai ta jira na tallafa ma gidajen likita wa'anda ba mu same su ba, amma to alhamdulillahi wasu abokan hulɗa UNICEF, OMS da sauransu sun kawo nasu gudunmuwa. Allah ya sa dai abin ya dan zo da sauki.
Akwai isasshen kayayyaki ake?
Alhamdulillah kayayyaki wannan an san da ba za su taba isa ba mu ce dindindin komai ya kare ya ishe mu, amma dai alhamdulillah da akwai kayayyaki rarrada wasu kayayyakin ka san lokaci-lokaci sai an canza duk cikin wanga kasahi muna tsaya mu yi shi.
Sai magana likitoci akwai su kwararru?
Duk likita dai a ce ba a samu ko da mutum biyu ne wanda a ciki ka ko ga kenan ga yan shekarun ba wani likita guda ne tsulu-tsulu ka ta yau yanzu ko har cikin kananan likitoci duk mutum guda ne, amma yanzu da akwai kazu da sance dakon shi maganin da aka yi mutum biyu kuma bana an gina wajen 12 ko 13 ne duk shekara ana samun ƙari kuma muna jiran wasu suna nan.
Idan muka dauko daga sauran gundumomi kowa bayyana matsalolin shi da kuma inda jami'an suka mai da hankali domin talakawa. Mallam Rabi Abdu wani likita daga Tasawa ya taɓa maganar lafiyar mata da ƙananan yara a yankin.
Kamar muka duba fuskar mata da yara muna ba likitoci horo domin su samu kwarewa sosai bisa harkar taimaka ma mace ko yaro idan kuma ce ta zo aihuwa ko ku yaro ne a balaya ko kuma bisa harka wannan abin da muke fama da shi ko in ce kwamso da duka kuma bisa harkokin zamanto akwai magani cikin gidajen likita da ya kasance ne muna buƙatar ko wasu kayan aiki wasu na'urori waɗanda za su zo su ƙara ƙarfafa mun aikin mai kyau a fuskar al'umma ko da a ce an gina gidan likita ko kuma a ce an samu likitoci kwararru cikin gundumanmu wanda za a zuwa duk lokacin da aka zo da iska likita.
Murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga Maradin jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai babban asibitin garin Dutsen jihar Jigawa inda Malama Florence Adebola jami'a a ɗakin abinci ta yi wa taron mata jawabi akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa a taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya.
Akwai shayarwa kala uku. Na farko akwai wanda muke kira partial feeding shine mafi yawan mata wanda suke yi ana bada nono a bada ruwa ko kuma a bada ruwa kafin a bada nono akwai na biyu za ku ga ana bada madara na kanti ko a bada akamu a bada nono sannan na uku shine muke kira exclusive breastfeeding wannan exclusive breastfeeding shine za ka bada zallan ruwan nono ba tare da ka bada ruwa ba ba tare da ka bada madaran kanti ba ba tare da ka bada wani abinci ba shi wannan exclusive breastfeeding shine zan yi magana a kansa nace exclusive breastfeeding shine shayarwa zalla ruwan nono ba tare da kin bada ruwa ba ba tare da kin bada madaran kanti ba ko kuma wani abincin kaman akamu ko kunin gyada ko tuwo yana da muhimmanci ga uwa yana da muhimmanci kuma ga da zan fara da me amfanin wannan exclusive breastfeeding nace exclusive breastfeeding shine farkon rigakafin da uwa za ta ba ma da zarar aka aike wannan yaron kuma yana da sinadarai da suke kare yaro daga cututtuka kamar ciwon sanyi tari wanda yake rike kirjin yaro sannan kuma gudawa sannan kuma yana kare yaro daga larga da cututtuka sannan yana yawan narkewa shine abincin da zaki bada ciki dan ya narke ga baki daya a cikin da yana sa yaro yayi girma da sauri yana sa yaro kuzari zan ba ku misali daya idan kamar akuya dabba idan ta haihu ko kai mata dusa za ku ga shi dan yaya shi dan jinjirin akuyan ba zai ci wannan dusan ba zallan nono ne kawai to haka ake son uwa ta yi zallan nono ba tare da kika bada ruwa ba
malama Florence Adebola kenan jami'a a dakin abinci na babban asibitin garin Dutse take yi wa mata jawabi akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa a yayin taron gangamin kiwon lafiya da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashen ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutse da ke jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu. A mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.